Baki mai yanka wuya. Wasu magoya bayan jam'iyyar APC a jihar Borno sun bayyana fushinsu kan zargin dora musu dan takara sabanin wanda suke bukata ta hanyar yiwa gwamnatin jihar Ihu. Shin yaya masu fashin baki suke hasashen alƙaluman ƙuri'un zaɓe na jam'iyyar PDP bayan ficewar gwamnati Wike daga tawagar yaƙin neman zaɓenta? Jama'a assalamu alaikum.
A farmakin ba.
Wasu hotunan bidiyo da suka karaɗe shafukan sada zumunta kenan da suke nuna yadda wasu magoya bayan jam'iyyar APC suke yin sowa ga lokacin da gwamnatin jihar Farfesa Baba Gana Umar Zulum ya kai ziyarar aiki a ƙaramar hukumar mulkin biyu a farkon wannan makon. Rahotanni na bayyana cewa matasan na bayyana fushinsu ne kan ɗauki dora da aka yi musu na wani ɗan takarar majalisar dokoki saboda yana da goyon bayan gwamnan da mataimakinsa. Lamarin da ya sa ma ɗaya abokin takarar tashi ya sauya shekara zuwa jam'iyyar PDP mai adawa a jihar. To sai dai kuma a wani taron manema labarai a Maiduguri, babban birnin jihar ta Borno, kwamishinan muhalli na jihar Yarima Sale ya ce wannan siyasa ne kawai.
Waɗansu maganganu na shirme da muka je ana yaɗawa bayan mai girma gwamna ya je biyu lafiya, ya yi kwana hudu lafiya, muka raka shi lafiya, ya bubbuɗe mana ayyuka da gwamnati ya yi tun daga farkon shiga gwamna biyu har zuwa ran juma'a da muka raka shi. Ni wannan ina ɗaya daga cikin wanda suke kusa da shi duk ba inda ya taka da ban taka ba, ba inda muka ji wai an yi mishi wani hayaniya ko an yi mishi wani rashin mutunci. Duk ana ta yabon shi, ana ta mishi kirari na soyayya, ana yi mishi mubai'a da godiya irin abubuwan da ya mana. Shi ne abin da ya kawo mu a nan domin yi wayansu na yata da wayansu ƙarayyaki na ƙiyayya da son haɗin kai na jama'a da rashin mutunci ma ƙasa.
To honorable commissioner, akwai wani fifin biyu da yake yawo ko shi daga social media ne na ke nuna cewa kamar mutane ne matasa suka nuna rashin amincewa da wayan gwamnan jihar Borno.
Wato kamar yadda na gaya maka, duk inda gwamnan ne ya shiga ni ne ma ɗaya daga cikin wanda suka je suka tarbe shi a jeji kafin ya shigo garin, kuma ba mu barin shi sai ya kwana. Duk inda ya shiga wannan ina kusa da shi, a tawagar mota ma ina kusa, ba inda muka ga an yi wannan abu. Wataƙila hade-hade ne na zamani, amma dai mu abi ba mu yi ba. In kuma wasu sun ɓoye a cikin wani lungu suka yi, kaga ba za mu bi su mu ɗebe su ba. Amma dai duk mutanen biyu, mutanen APC masoyan shi ne, magoya bayan shi ne, wannan abubuwan da kuka gani ƙarya ne.
Muhammad Bello wani ɗan jarida ne a jihar Borno da ya shaidi ziyarar gwamnan a biyu.
Akasarin al'umma suna harzuka ne da shugabanninsu saboda idan su mutanen suka nemi a yi musu abu gwamnati ce ba za ta yi ba, to su waɗannan mutane na mutanen garin biyu sun nemi a tsayar musu da wani ɗan takara wanda su suke so. To amma gwamnati sai ta ki ba ta buƙatan wanda su suke so ɗin, sai dai wanda take so shi ne ta ƙaba musu. Dalilin yin wannan bore kenan. Kuma akasarin mutane yadda muka yi nazanta da su sun yi bayanin cewar ƙarfin gwamnati, gwamnati tana da ƙarfi a irin wannan abubuwa, irin wannan al'amari, domin ita take sawa ko kuma ta cire alhali al'umma mutane ba su san waɗanda take sawa ɗin. Ana sawa to ana samun akasi, to su ma mutanen biyu ɗin sun samu akasi da abinda suke so da kuma abinda gwamnati suke so, shi yasa suka yi wannan bore. Su sun ƙaryata cewa an yi wannan bore ɗin, abinda yasa suka zo wannan wuri suna so su nuna ma gwamnati cewa gwamna sun ji daɗin zuwan gwamna ɗin, su nuna mishi godiya akan irin zuwan shi. To amma kuma ala ayyi halin abin ya riga ya faru, sai dai su sun nuna ba su sani ba, ba su san ma an yi ba, amma gaskiyan zance abin ya faru.
Yanzu dai a iya cewa an shata daga tsakanin jam'iyyar PDP da gwamnan jihar Rivers Nelson Wike, bayan da shi da dukkan 'yan ɓangaren sa suka ce sun fice daga tawagar yaƙin neman zaɓen ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Atiku Abubakar da aka sa su a ciki, tunda dai ba a cika musu sharuɗan da suka gindaya na sulhuntawa da su ba. Jam'iyyar ta PDP tare da ɗan takarar ta Atiku Abubakar duk sun fito ƙarara suka bayyana cewa buƙatun na Wike da 'yan ɓangaren sa da suka hada har da sauya shugaban jam'iyyar Iyoci Ayu ba za su samu ba a yanayin da ake ciki a halin yanzu. wani mai fashin baki kan lamuran siyasa da tsare-tsare a Najeriya, Baba Yusuf. Yayi nazarin hasashen yadda zabe zai kasance wa jam'iyyar ta PDP ba tare da wuke da yan bangaren sa ba.
Na farko, abu mai muhimmanci a siyasa shine me za ka kawo kurbu jama'a. Ba jam'iyya ba, ya barin wannan committee ko kin ba da hadin kai zai taba zaben Rivers Jazz. Idan muka dan koma baya kadan, zaben shekarar 2015 PDP jam'iyyar PDP an samu kurbu sama da miliyan 1.4 a jihar Rivers, wanda a lokacin APC sun samu kurbu kusan 65,069 kwarewa a shekarar 2015 zuwan shugaban kasa Muhammadu Buhari. To amma mu sani a wannan lokaci PDP sun ci wannan kurbu ne a bisa dalilai biyu. Na farko, shugaban kasa mutumin PDP ne, PDP ce take mulki a sama, PDP ce kuma take mulki a jiha, duk da shi Ameche ya fita daga PDP din a lokacin ya tafi ya shiga kungiyar APC. Sannan kuma jama'ar Rivers dama shekaru 15 kafin wannan lokaci a PDP suke. Jiha ce a al'adance, jiha ce ta PDP, kuma suna son shugaban kasa Jonathan a wannan lokaci. Saboda haka wannan kurbu ba na wike ba ne. Shekara ta 2019 aka sake lalakati, a lokacin wike shi yake kan mulki ina kan ganiyarsa, ya yi zubi na farko ina so in samu a bayan dama ya zubi ne. PDP sun samu kurbu kusan 473,000 da yan kai, APC sun samu kurbu kusan 60,000 da yan kai.
Na
PDP, amma abinda za a duba ne shi ne abinda PDP suka samu 2015 da kuma abinda suka samu 2019. Hasali ya nuna cewa shi wike ko kuma PDP a ƙarƙashinsa a jihar ta kaifin siyasar PDP da karɓuwar ta taron, tunda kurbu 470,000 da wani abu ba su kai ma rabin kurbu miliyan 1,000,000 kuma shi yake kan ganiyarsa a lokacin. To saboda haka idan muka zo muka yi wannan waiwaye a dan tafiya da malam Bahaushe, muka zo muka ce to za mu yi hasashen me zai faru 2024, me wike zai kawo, menene abun nasa, me zai aje mana. Ga bisa dukkan alamu zai wahala wike ya kawo kurbu da ya kawo a baya. Dalili shi ne, na farko, akwai wani mutum ya fito Peter Obi, ya shigo siyasar Najeriya kuma ya dan kawo wato tsaiko ga tafiyar siyasa, musamman ga manyan siyasun guda biyu, PDP da APC. Ana ganin akwai mutane suna, musamman mutanen kudu, suna ganin sa kamar wani zakaran gwajin dabi ne, wala Allah zai zamanto shi ne zai kai su jama'ar gaci. To saboda haka, ga bisa dukkan alamu, magoya bayan Peter Obi a jihar Rivers za su kwakuli kurbu daga jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar PDP. Sannan akwai sababbin wa'anda suka shigo harkar siyasa bana saboda wannan zaɓe da za a yi, a nan ma zai ɗan baguya. Amma ba na ganin kurbun da zai shi Peter Obi zai karɓa zai canza salon zaɓe a Rivers. Sai kuma wani zakaran gwajin dafi, jam'iyyar APC da suke kan mulki sun tsaye da takara jagaban Bola Ahmed Tinubu, wanda fitowarsa za ta ɗan ƙara canza lissafin siyasa. To saboda haka wannan zai kawo wani sabon wato takaddama ga PDP a jihar Rivers. Amma ba na jin APC za ta karɓi jihar Rivers, amma ma'ana ita ce idan har wike yana wannan
mu'amala,
yana wa'annan abubuwa ne, dan yana ganin idan babu shi ba za a tafi ba. Abinda muke magana a nan shi ne ba ma jin idan har ya ce ba zai ba, wannan jam'iyya ta PDP za ta gana.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Haruna Dauda Biyu da Halima Abdulra'uf. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.